A yanzu haka dai, kamfanin samar da hasken lantarki na Abuja, wato AEDC, ya katse wutar lantarki a wasu manyan ma'aikatun gwamnatin jihar Niger, a ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jihar. Katse hasken wutar lantarkin dai ya shafi ma'aikatar samar da ruwan sha ta jihar, al'amarin da yasa a yanzu haka ake fama da matsalar ƙarancin ruwan sha a ƙwaryar birnin Minna. Kamfanin na AEDC dai ya ce ya ɗauki matakin katse wutar ne saboda naira miliyan 1,000 da miliyan 900 da suke bin bashin gwamnatin jihar Niger. Muhammad Adamu Pele shine jami'in hudda da jama'a na kamfanin mai kula da jihar Niger, ya ce umarni ne suka samu daga babban ofishinsu da ke Abuja, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kuma ba wai an yi shi bane don ana so a yi bane. Akwai basuka ne da suka taru, wa'annan sabon management ne suka zo suka ce a bi bashin nan.
State government din kaman bashin yana da yawa abinda kuke bin su?
Bashin na da yawa. 1.9 billion.
Na'am, da ma kun tunce dole kayan ku dauki wannan mataki.
Abu ne wanda kira da tsauna, ai ba wani ana yin shi ne akai haka ba.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin tattaunawa da kamfanin domin shawo kan wannan matsalar. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake su ma sun saya wa kamfanin na AEDC kayan aiki har na sama da naira miliyan 300,000, amma bai hana su yi zaman sulhu da kamfanin.
Abin da ke faruwa shine mun zauna da su mu ƙara tabbatar musu cewa abin da suke bukata na miliyan 100 da wani abu a wata, mun fara ba su wani kuɗi kusan miliyan 40, amma suna ganin wannan bai gamshe su ba, shi yasa suka je suka ci gaba da wannan tsinke gidan wuta a wayannan wuraren. To amma duk haka nan bai bamu sanyin guya ba, mun saki kiran su domin mu zauna. Jiya ma mun zauna tare da su domin su yi la'akari da abin da ke gudana.
Duk da jihar Niger dai na da madatsun ruwa guda uku, wato Shiroro, Kayinji da kuma Jaba, da ke samar da hasken lantarki a Najeriya, amma a yanzu haka bayanai sun nuna cewa jihar Niger tana baya-baya wajen samun hasken lantarkin. Al'amarin da sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmed Ibrahim Matane ya ce abin takaici ne.
Dole abin ya dame ka, amma duk da yake mu ba masu gadon rikici ba ne, a kowane lokaci idan haka ya faru ba mu ɗaukan je mu yi tanzoma da sauransu. Amma ya za a ce ƙasar Niger wanda yake muna da Jaba, muna da Kayinji, muna da Shiroro, yanzu ma ga Zinjura na tsora haɗawa, amma kuma har yanzu a ce ba mu samun isasshen wuta a cikin jihar Niger. To kaga abu ne wanda yake muna hakuri, amma zuwa gaba na tabbata wannan abubuwan za a gyara su.
Rahotanni dai sun nuna cewa akwai garuruwa da dama da ke zagayen waɗannan madatsun ruwa da kwata-kwata ma ba su da hasken wutar lantarkin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.